من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقني بالعلم آمين وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بودي أقول الله مباركين سلكي وندي ساكي داو وادمو a ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatawa wannan masallaci wanda yau ma Allah ya saki dawowa da mu da inda muka kwana karatun mu na jiya wanda muna na cikin wannan sura ta suratul naml wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta mun kwana aya ta 64 wanda a yau zamu tashi aya ta 65 kenan shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa a can tunda mun ga mun karanto ayoyi can wadanda Allah yake nuna cikakken iko ne da kuma hujjoji da dalilai waɗanda suka tabbatar da watan Allah madaukakin sarki shi kadai cancanta da abota ma saboda yayi abubuwan da cancanta lalle abota ma shi din halitta samai da kasai da abubuwan da duk da mun kanta su a jiya to shine sai Allah madaukakin sarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kul ka gaya masa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu man fis samawati wal ardi la ghaiba ba wanda ya san gaibu ma'ana ba wanda ya san abin da boye a cikin samai ko a cikin kasai shine la ya'lamu babu wanda ya san man fi samawati duk abu duk wanda duk halitta da a cikin samai kaga mala'iku kenan wal ardi da ma duk halitta da a cikin kasai mutane da sauransu to sai Allah ya ce la ya'lamu gaib ba wanda ya san abin da gaibu daga cikin su shine ma gaba anhu abin da ya fako daga gare daga barin su to babu wanda ya san shi illa Allah sai Allah madauke sarki shi kadai ne san gaibu amma sai Allah ya ce wa mashauruna saboda haka su kuma kafiran makka ba su sani ba bo san cewa ayyada yubu asune wa she za a tayar da su wata shar kiyama ba dan saboda haka la ya'lamu al-ghaiba fa wanda san gaibu illa Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah madauke sarki ba ka sai zama kenan kaga su kafiran makka da suke ta abubuwa ana cewa su yi imani amma sun kiya to sai Allah ya ce abinda ya sabo san yaushe za a tayar da su ba din ba tashi alkiyama shi kadai ne yana daga cikin abin da Allah yake banci watan sani ne shi ya shi yasa ka ji can hadisin nan ko wanda ga yana cikin abin hadisi wanda malaika jibril alaihi salatu wassalamu ya zo yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yaushe za a yi tashi alkiyama ko sai ya ce mashi mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'ili sai ya ce ai wanda yake wanda aka tambaya din bai mai tambayar sani ba saboda haka duk dai suke wai ma'ana wa da shi mai tambayar bai sani ba haka nan shi ma wanda aka tambaya din shi ma bai sani din ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan aya dai Allah ya tabbatar mana cewa sama da ƙasa mala'iku da mutane ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai to gashi aya kuma tana magana ba wanda kuma wani bi ana jin mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi gaibu ko ko a ba shi haka nan dai to kai karatu mai zakata to in mun kace za mu biye shi akwai karatu rufe mai yawa ya an kace za a bi magana cewa to yaya walwala abun da aka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu to mi a hujjoji da dalilan cewa san gaibu ne to karatu ne mai kila karatu yana ya tsaya duka yau ne saboda haka nan to saboda haka wannan dai aya ita ce aya wadda duk wanda zaka ji yana cewa manzo Allah bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka ji ya faɗa kana irin waɗannan ayoyin su ne a hujja shida ma da ka tambaye shi ni a hujja sai ce maka Allah ya ce qul la ya'lamu man bis samawati wal ardi la ghaiba illa Allah Allah ya ce ka gaya musu ba wanda ya san cikin sama da kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai saboda haka kuma manzo Allah bai sani ba shi ayat kenan da ma hujja kenan to saboda haka ga kaida kuma an ka ce watan za a bi irin fasarar tasu ba tare da an bi abun walwali ba a ilmance ba to zaka isko abun ya saba saboda haka duk da yake kamin mu ce an ce muna so a dai sanarwa ku na insha Allah ranan talata wanda za ta yi daidaita 27 ga wannan watan din azumi din ba 27 ga wannan watan din azumi insha Allah na shekara 1439 kenan wanda shine ran nan zamu yi addu'a na rufe wannan karatu insha Allah eh 27 ga wannan watan din Ramadan din ya zama hijira kenan 1439 wanda shi zai bayar da 12 ga watan 6 na Turawa kenan ko shekara 2018 saboda haka insha Allah wannan ne za a yi addu'a na rufe wannan karatu din Allah yarda talata insha Allah ta 27 ga watan Ramadan din talata 27 kenan ga wannan watan ba ta 27 ga wannan watan na azumi din insha Allah wannan za a rufe din to Allah ya kai mu lokacin lafiya Allah ya bada iko halartuwa saboda haka to wannan aya ita ce wadda suke amfani da ita cewa ita ce hujja ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba to wannan kamar yadda ne magana cewa to karatu ne mai yawa amma dai ko yanzu sai dai mu dan shashawa sama a rugurguje da gudu ya zama dan samu dan abin da za a karantawa ciki amma ai kusan kamar talifi za in za a yi magana sanin gaibin nan manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam saboda Allah madaukin sarki da ma shi ilimin gaibin nan dai abun ya kasu kashi da yawa domin daga ciki zaka samu cikin ilimi na gaibu din mataki na farko dama dai shi abun da aka gaibu menene ma abun da aka gaibu abun da aka gaibu dai kowa sani shine wai duk abun da baka sani ba wanda ya boyo daga gare ka to shi yake ce ma gaibu shi yasa Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin shi a can cikin suratul jinn daidai inda tafsirin alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin daidai wannan aya din to shine sai yake cewa yake fadin mi abinda amma na gaibu ce wal gaibu ma gaba anil ibadi abinda ake ce magaibu shine wai abinda ya faku ga idon bayi wanda ba su ganin shi to shi aka ce magaibu abinda duk da ka iya ganin shi to shi gaibu kenan abinda ya faku daga gare ka kenan yace al gaibu fi kalamil arabi kullu ma gaba anka yace abinda ake ce magaibu a cikin magana ta lalabawa duk abinda ya boyo daga gare ka baka san shi ba sunan wannan abin sunan shi gaibu to kaga duk abinda ya boyo ga halitta kenan gaba dai sune Allah yake magana shi kadai san su ba wanda ya sani kenan to saboda haka labirabin da ya gaiba a rugurguje din wato shine Allah madaukin sarki in an kai magana gaibu na farko shi Allah shi kadai ne ya sani ai shi Allah duk abin da ya sani ba cewa an kai duk abin da Allah ya sani ya sanar da bayi ne su bane ba cikin bayi ai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su baki dai go to ba cewa an kai duk abin da Allah ya sani shi ma annabi ya san shi ba haka aka rufi ba a'a cikin abubuwan na ilimi akwai abun da ya kebance shi Allah ya kebance kai ne shi kadai san su ko manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama Allah bai sanar da su din ba saboda haka irin wannan to shi wagga aya take magana din abunda Allah bai sanar da kowa ba har manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama da kanshi to shi aya take magana cewa ba wanda ya san gaibu sama da kansa Allah shi kadai to irin wannan din wanda shi kadai Allah shi kai ne dai kebance da shi ya to shi yake magana ga wannan aya din sannan amma yan hagurgusa gaba irin wannan aya din wanda Allah ya tabbatar da cewa irin wannan gaibu wanda shi kadai ne ya sani kuma da makocin mu duk sai zamu cewa manzo Allah ya san gaibu ba muna nufin duk abun da Allah ya sani shi manzo Allah ya san shi din bane ba dama ba shi muke nufi ba a'a wai ma'ana daga cikin gaibun dai akwai wanda Allah ya zaba ya sani da manzo Allah da su din ba cewa an kai duk abun da Allah ya sani shi mai san shi bane ba shi ma'ana ba to saboda haka irin waɗannan ayoyin su ne waɗanda suke nuna cewa watan wannan gaibun wanda shi Allah shi kadai yake manta da shi ya shine wannan aya din kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah sannan da kuma can wata aya cikin suratul an'am inda Allah madaukin sarki yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa shi Allah a wajen shi ne mabudai na gaibu na abun da boye suke ba wanda ya san su shi kadai a cikin suratul an'am aya ta 59 to saboda haka irin waɗannan ne su ne to kuma ƙarshe nan da Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi din nan la ya'lamuha illa huwa to sai manzo Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallama sai ya fassara menene waɗannan mafatihul gaibi din sai manzo Allah ya ce to waɗannan mafatihul gaibi abuwa ne guda biyar aka ruwaita daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafatihul gaibi khamsun yace su waɗannan ne mabudayen gaibin ga waɗanda kanci Allah ya magana yace ba wanda ya san su sai shi kadai shi Allah yace to guda biyar ne la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya san sai Allah su kadai ne guda biyar amma saura Allah yana iya sanar da mutane amma dan guda biyar da Allah shi kadai yake mace sanin da su ba na farko ce inna Allah indahu ilmu sa'ati shi Allah wuri ne dane shi kadai sai yaushe za ta tashi alkiyama tashi alkiyama Allah bai sanar da kowa shi ya ba ya aje maka shi shine manzo Allah yake magana kaga na daiki nan nabiyo ce wayo rasul laqaisa sabkar da ruwan sama shi Allah shi kadai san san da zai yi ruwan sama kuma in yayi ruwan sama din na ba ko da wasu za su iya sanin cewa za a yi ruwa din to amma ba za a yi ruwan ba in za a yi digo nawa ne za a yi garin ku kaga ba sani ba kina to shi yasa kaga ba mai wanda zai iya gane ki ga adadin yawan su ga kuma to ba za a iya gane wannan ba shi Allah shi kadai sani kaga har yanzu da saura ba sani ba kina to wannan ne shi ne yake cewa shi Allah shi ke saukar da ruwan sama kaga biyu kina sannan wa ya'lam ba fil arhami da abinda a cikin mahaifa ba wanda ya san shi sai Allah shi kadai shi ma kan mutum ya ce likita ana iya mai na aura na gane wa shi kuma likitan ya aura ya gane dan dani a ciki ko namiji ko mace kuma ga sanda za a haihuwa amma ai bai san ko shekara nawa za a haihu ya mutu ba ko bai sani ba kina shi ma ko kaga da saura kina saboda haka shi yasa ya ce Allah shi kadai san wannan kaga shine na uku sai na hudu ya ce wa mata jari nafsu ma za ta kasi bugadan a ba wa rayuwar ta san cewa gobe kala abu kaza zani sai dai mutum ya gudi zan yi kaza gobe amma bai da yakinin tabbas tabbas 100% zai kai gobe dan zai yi abin kuma din kaga Allah shi kadai san wannan sai na biyar ce wa mata jari nafsun bi ayi ardin ta mutu rayuwa ba da san wace kasa za ta mutuwa ba ba lalle mutum ya san cewa ina ne zai mutuwa ina za a mai kabari ina ga su duk kaga ba lalle san wannan ba to wadan gane da sai manzo Allah ce wadan ga abun guda biyar su ne amma guda yan nagai wadanda Allah yake bace kai ne ba wanda ya san su shi kadai sannan aka saki ruwaya daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce utitu mafatiha kulli shay'in manzo Allah ce ba budan komai da komai Allah ya bani komai na sani yace illa al-khamsa indai banda abun ga guda biyar kurum sai karanta wadan gadin inna Allah indahu ilmu sa'a wa yanzilu al-ghaisa wa ya'lam ma fil arhami wa ma tajri nafsun ma za ta kasu gadan wa ma tajri nafsun bi ayyi adadin tamutu wadan ga abun guda biyar sai manzo Allah ya ce to su kadai ne wancan hadisi na farko Imam Bukhari ya roce shi wannan ma nabi shi ma Imam Ahmad shi kuma shi ya roce shi kuma za ka ga malaman tafsiri suna kawo shi za ka ga Ibn Kathir ya kawo shi a cikin tafsirin suratul Luqman a aya ce ta 34 to kaga nan wajen kenan mun ji abin da Allah ya kebance ba wanda ya san shi sai Allah shi kadai waɗannan ne na gaiba kenan manzo Allah ya ce watan Allah shi kadai san su sallallahu alaihi wasallama to sai kuma wannan daidai irin wannan ne gaibin wanda Allah ya kebance kai ne da shi ya nan ne zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa law kuntu alamu al-gaiba lastaksartu min al-khairi wa ma masani su wannan ayatuna daga cikin wanda suke kafa hujja a ce manzo Allah ba bai san gaibi din ba manzo Allah yake cewa inda na san abin da aka gaibu da na yawaita alheri da wani mummuna abu bai same ni ba to kaga waɗancan ma'ana waɗanga abubuwan da manzo wanda Allah yake bace kai da su ba shi manzo Allah yake nufi bai sani din ba shine ma'ana sannan kuma malamai sun kace to ai ga ayan ma din ma mutace hujja da tace annabi bai san gaibi ba ai ita ka gode ya san gaibi to ya ce inda na san gaibi da na yawaita alheri sai aka ce to bai yawaita alherin ba sannan ya ce wa masani su da wani mummuna abu bai same ni ba to wani mummuna bai same shi kuma to saboda haka suka ce ya kaga kenan ita ma kanta ai magana maka ya sani kina wannan aya cikin suratul hud kenan ta 31 sannan amma duk da kun ji wadannan abubuwan guda biyar wanda manzo Allah ya ce Allah yake bance kai ne da suwa to ban da wannan har cikin su kuma sai ka isko Allah yana ke banta wasu yana sanar da su wani abu daga cikin su sai dai ba dukkan ba dukkan din duk yanda shi dukkan yanda Allah ya sani din ba amma dai sai Allah dan tsinka da su wani abu daga ciki saboda haka zamu zo insha Allah dai ba dai a ji shi din kamar yanda za ka ga cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun ji an ce da ba goma ce nafsun bi ayi arzin ta mutu go to amma ai sanda za a yakin badal ai kaga manzo Allah ya zo ya gode kafirai ko wani kafiri ya ce nan wurin ga nan za a kashe wani nan wurin nan za a kashe wani duk annabi ya tagode kaga ai yana cikin wannan bai din go to kaga Allah duk da kana ya ga dama ya zabi manzo Allah ya sanar shi ba za mu ji cikin gaba insha Allah sannan sai na baka sidiku shi ma haka shi ma kaga zai rasuwa shi ma ya ba da labarin cewa matar shi ana ce mata bintu kharija yace bayan ya rasu za ta yi hidiya mace kaga malama filahabi kenan kaga kenan daga cikin din ma Allah zai kebanci wasu wadanda ya gada ma ya sanar din iyaka dai baka isa ka sani ba sai Allah san da kai ne kullu in ba Allah bai san da kai ne baka isa ka sani din ba to saboda haka insha Allah zamu ji wadannan din to sai kashi na biyu shine na gaiba din shine wanda Allah ya kebanci annaba su kada sun kasance kaga nan mun ji wanda Allah shi kada kebanci kai da shi ya to sai kuma akwai gaiban da Allah ya kebanci annabawa su kada sun kasance zaka ji alqur'ani Allah yana gamar cewa wa ma kana Allah li yudli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Allah ya ce bai kasance zai tsinka da ku gaibu ne ya gwada muku ba. Sai dai Allah yana zaba daga cikin manzanni ne sai ya sanar da su ba. Kaga yace yana zaba daga ciki kaga sai ya sanar da suwa to kaga tunda yana zaba daga ciki ya sanar kaga kenan sun sani kenan go tunda walakin Allah ya ji tabi har malamai sun kace ba aka ce mujtaba ba
sallallahu
alaihi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama saboda haka annabi Muhammad kaga shine mujtaba go to walakin Allah ya ji tabi bi rusuli bai sha go kaga yana zaba ya sanar to kaga manzo Allah yana daga ciki shi aka ce mujtaba da Allah to sannan wata ayar kuma sai kaga wannan aya cikin suratul jin kenan sannan a cikin suratul al-imran da kaga sun ci aya ta 179 sannan sai wata aya Allah yake cewa alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin shi Allah shine wanda ya san gaibi bai gwada ma kowa wannan gaibi din nashi sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni ne sai daya ya gwada mashi kaga ai duk manzanni da duniya ko amma kuma duk da haka nan ma aka ce murtada annabi Muhammadu ko shine murtada to saboda haka ka gani kuma bayan wannan ka gane a takeici da Allah ya nuna mu cewa wasu annabawan ma duk Allah zai ki su sanar da su to daidai waɗannan sai al-Imam Tabari shi aka ce ma Sheikhul Mufassirina wai ma'ana da shi a Sheikhul masu tafsiri na duniya gaba ɗaya shi a Sheikhul su al-Imam Tabari Ibn Jarir al-Tabari kenan yace Imam Qatada yace illa man irtada min rasulin dinnan yace fa innahu yastafihim Allah yana zabar su manzanni din wa yadli ahum sai tsinkayar da su alamai ya sha'u min al-gaibi sai tsinkayar da su ga abin da ya so na gaibi ne sai ya gwada masa sunni inji Imam Qatada kamar yadda Imam Tabari ya kawo kaga kenan Allah zai tsinkayar da annaba kenan su sanar kaga in ya sanar su bo sani ba kenan kaga su sani kenan to sannan bayan haka Imam Tabari dai saki cewa ya'ani bi alimul gaibi yace abinda ake nufi da alimul gaibi dinnan shine wai alimu ma gaba an absalul khalqihi Allah shi ya san duk abin da ya faku daga idanun halitta shi falam yarahu ba su ganin shi su halitta din don haka fala yuzuru ala gaibihi ahadan bai gwada ma Allah bai tsinkayar da kowa ga wannan gaibi din nashi fai alamuhu balle ku hayyasan shi din aw yurihu ku kuma hayya gare shi din illa man irsala sai dai wanda Allah ya yarda kurum min rasulin daga cikin manzanni to fa innahu nan kam yuzhiruhu ala ba sha'a yana bayyana da su wannan gaibi din ga wanda ya so min zalika na cikin wannan gaibi din sai Allah in ya gada ma sai ya tsinka da su da sai su sani din shi ma Imam Tabari haka ya kara kawo din sannan Imam Al-Qurtubi shi ma cikin nashi tafsirin shi ma yace ai la yuzhiru ala gaibihi illa man irtada yace ai istafa lin nubuwati wai sai wanda Allah ya zaba da annabci fa innahu yudlahu yace domin duk wanda Allah ya zaba ba annabci yana tsinkayar da shi ya ala ba ya shawo ga abin da ya so min gaibi ne gaibin nashi don haka in Allah ya gada masa ya tsinkayar da su sai ya gwada masa ashe kaga mun tabbatar da fassara ta magabata an gano kenan Allah na tsinkayar da annabawa su san gaibin kenan to kaga mun ji kashi na biyu kenan go wanda yake na annabawa wanda Allah yake bace su rusuwa ga alqur'ani kuma yake da shi ma sai na uku shine ilimin gaibin da Allah ya ka tsinkayar da manyan bayan shi waliyan shi da kuma sauran dukkan manyan bayan Allah salihai na kwarai irin su sahabbai da sauransu masu kama da su ba duka can zamu ji shi insha Allah dai bayan dai sai mu yi shi amma abin da nake so mu dan yi gare shi shine kamata sai mu fara da na shi shugaba kenan gaba ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama sai mu dan fara bayar da misalan shi na cewa tunda ana cewa ya sani ai annabi ya san gaibi amma ana cewa ƙarya ne duk wanda ya ce ma san annabi ya san gaibi ya kikkira ma Allah ƙarya haka ake cewa go to saboda haka daga ciki zamu fara cikin sanin gaibi na shi manzo Allah din shi kuma sallallahu alaihi wasallam kami mu kai ga sauran annaba sannan da nawali yake na farko dai kan mu manci a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki farko ya ga mana alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi ko allazina yu'minuna bil ghaibi mu'mina su ne wanda sun kai imani da gaibi to mi a gaibi mi ya fassara shi to sai mu je gaba gabata akwai ar-rabi'u bin anas radiyallahu anhu yace yu'minuna bil ghaibi din ga abin da ake nufi da shi ya yu'minuna billahi wanda sun kai imani da Allah Allah na cikin gaibi wa mala'ikatihi mala'ikun shi kuma suna cikin gaibi din wa kutubihi da litafan shi wa rusulihi da manzannin shi wal yawmil akhir da ran tashi al qiyama wa jannati da al janna Allah wa narihi da kuma wuta ta Allah subhanahu wa ta'ala wa liqa'ihi da kuma gamuwa da Allah da ran al qiyama kenan wa yu'minuna bil hayati ba'da al maut kuma su mu'minan sun yi imani da rayuwa bayan mutuwa wa bil ba'si kuma sun yi imani tashi al qiyama din fa haza kulluhu ghaib rabi'u bin arsi yace dukkan gaba gaba da dukkan gaba sunan shi to sai mu bi su dan gura mu je ko aka ce yace na farko sun yi imani da Allah sai yace Allah yana cikin gaibi din to manzo Allah sai Allah ko bai san shi ba to saboda haka kaga ai babu wani wanda ya san Allah sai manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam abinda zai kara tabbatar mana manzo Allah ya san Allah ai don haka nan ina ganin ko ba a ci ka ga hujja bane ko ku amma don haka nan bari a dan raka dai ko da haka nan ne Imam Al-Qadi Al-Ajjal a cikin Ashifa ya kawo cewa Ibn Ishaq ya ce sai da na Umar watan radiyallahu anhu ya aika zuwa ga Abdullahi da Abbas yana tambaya ta yace shin waye hal ra'a Muhammadun rabbahu waye manzo Allah ya ga ubangiji ne sallallahu alaihi wasallam yana tambaya ne da an kai Isra'ila da Miraji shin manzo Allah ya ga Allah fa qala sai sayyidina Abdullahi bin Abbas sai yace eh na'am yace kware ku ya ga Allah sannan Imam Al-Qadi ya sake cewa wal ashharu anhu abinda an magana mafi bayyana karrai daga shi Abdullahi bin Abbas din ko kuma daga manzo Allah din annahu ra'a rabbahu cewa shi manzo Allah ya ga ubangiji shi bi ainihi da idanoshi ya gane shi saboda haka ce ruwaya zalika anhu an ruwaito haka daga gare shi min durkin daga hanyoyi da yawan gaske an tabbatar da cewa manzo Allah ya ga Allah eh yace saboda haka Allah ya kebanci inna Allah ta'ala ihtassa Musa bil kalami Allah ya kebanci annabi Musa da yamzanci da shi ya wa Ibrahim bil khullati annabi Ibrahim kuma Allah ya kebanci shi da baradayin Allah wa Muhammadun bi ru'yati sallallahu alaihi wasallam shi kuma zalla Allah ya kebance shi daga nan Allah kuma Allah ya ce ma zagal basar wa ma daga da yaga Allah din ko ido ne ba su yi rawa ba balle ya girgiza balle ya ji tsoro ba sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kai Imam Al-Qadi ya kawo a cikin Ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam kaga kenan dai maza Allah ya sa Allah ko eh Maulana Bashir bin Iyas radiyallahu anhu yana cewa ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin fa kullu siwa hadha wala awrai yace hakika manzo Allah ya ga Allah da idanun shi kuma yace duk wata magana wadda ba gaba ce ni tana bayan bana naji hudda ita wayan kace mai manzo Allah bai ga Allah bai ce to shi tana bayan naji hudda ita bai da wannan ba to saboda haka kaga kenan gaibu na farko kenan Allah subhanahu wataala yana daga cikin abinda hakaki wanda ba wanda san shi to manzo Allah ya san shi a salisu san shi na dai kenan ko na yu sai aka ce kuma bayan wannan wata akwai mala'iku to ai manzo Allah ya san mala'iku ko to mala'ika ne su ga gana da shi ai ba shi ba ko su Imran bin Husayn cikin sahabbai kaga shi ma yana ganin mala'iku suna tattauna da su ba sai kaje ya ce a zo a mai shara zai baki ya shi mala'iku ne za su wurin ga da shi Imran bin Husayn sahabi manzo Allah ne to saboda kaga manzo Allah sallama ya san mala'iku shi ma yana ganin haba sai an ce ga hujja ba ina ganin ma ya kamata matsalar ki wannan din sai mu kawo abin da baki din da ba san da su ciki ba sannan na uku an ji biyu kenan ko kaga ya san Allah subhanahu wataala kuma ya san mala'iku sannan na uku aljanna ba ya san ta ai ai ya ce ita ma tana cikin gaibu din saboda haka tun tana cikin gaiba aljanna manzo Allah ya shige ta yace na shiga cikin aljanna yace fa iza ana bi rumai sa'i imrata abi talha yace na shiga aljanna sai kawai ni ga rumai sa'i wata mata ce fa yace mata abu talha ce yace sai dai na ganta aljanna din kuma tana nan duniya tun ba wace tun tana duniya yace ya ganta can din yace wa sami'tu khashfatan yace ina nan kuma sai naji karar takamin ta haya ana ta haya hakan ga fa qultu sai naci man haza wane ne shi kuma can ta haya wace nake ji fa qala haza bila sai aka ce ai bilal ne shi ma tun yana nan duniya ha bai tayin ba aka ce yace bayan wannan warqatu wara'aytu kasran kuma sai naga wani gida bene ya hadu yace sai naga cikin shi kuma akan da wata mata cikin shi mai kyakkyawa yace sai na tambaya wa addan ga gida ce sai an ka ce mana aina Umaru ne sai na Umaru yace hannu so in shiga in gano amma kuma yace kai sai na Umaru sai na tuna kai mutun ne mai kishi kai in shiga in gano gidanka saboda kana kishi sai na Umaru yana ji haka nace kai yace bi abi wa ummi ya rasulullahi a alaika a gare cewa za Allah haba a hada kai akwa kishi wallahi shi ya so a dan gano mai shi ma ka gane to kaga manzo Allah ya zo aljanna ya sa aljanna kenan tana cikin gaibu nawa kenan uku kenan ko Imam al-Bukhari shi ya rubuta wannan hadisi na 3679 a cikin sahih al-Bukhari sannan sai wuta kaga ita ma ya ce tana cikin gaibu to ita manzo Allah ya san ta kaga ita aljanna ya shiga annabi ya zo ya ganta gashi an jiya to nan ita ma wuta ita ma ya san ta din an ruwaito daga sayyidina Imran bin Husayn wanda ne ce ya ga mala'iku shi ko ya samu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce itla'atu fil jannati fara aitu aksar ahliha alfuqara yace na shiga cikin aljanna sai ni ga mahiyawancin ta talakawa ne a cikin sun hiyawa Allah haƙura to Allah ya sa da mu ciki yace wadalatu fin nari na leka cikin wuta fara aitu aksar ahliha annisa yace sai ni ga mata sun hiyawa cikin ta ita kuma subhanallahi to Allah ya sauke Allah kiyaye sai aka ce saboda yawan rashin biyayya ga mazan su da suka shi yasa sun ka hiyawa cikin wuta din Allah ya tsare Allah ya sauke wannan shi ma Imam al-Bukhari da Muslim suna roce shi kaga kenan manzo Allah ya shiga wuta ita ba san ta kenan hadisi na 3241 cikin sahih al-bukhari ma muslim shi ma yaro sai gana ma cikin da sahih ne ma kana so gan shi ma cikin fadlul zuhud shi ma za ga ya kawo shi to kaga na nawa kenan na hudu kenan to sannan sai bayan kuma wannan ne na gaba na cikin nabi yake ne zuko to an ka saki dawowa yace to muna iya wadancin abun da anka zaru din ba sai mun saboda ina ganin karatu yawa gare shi kada mu canye lokacin nan gare su kuma muna da can abubuwan da ya kamata ce sun shiga saboda haka bari mu tsalla ka wasu har yanzu sai mu amma da kan a dora lisahin din nabi ya zamu tashi ko to an ruwaito daga Huzaifa sayyidina Huzaifa radiyallahu anhu yace laqad khadabana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya mu da huduba huduba ta wata irin huduba yace ma ta laka min hashai ana yace manzo Allah bai bar wani abu ba ila qiyamis sa'ati hatta sha al-qiyama wato da wancan zamanin hasar za a tashi al-qiyama illa zakar huci duk manzo Allah ya ga mana duk abu na zai to mina ne wanga abu na zai an cewa abunda baka sani ba wanda ko ma gaba anka to shi manzo Allah kaga wai abunda za a yi har duniya ta kare tun daga wancan lokaci har karshen duniya sai da ku zai faci duk manzo Allah ya faɗa musu komai yace alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu yace wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to har yanzu haka mai giko to haka yace kai in kuntu la arshi yace kai da yawa wani bi sai yanga wani abu karin da situ har na mashi da annabi ya taba faɗa mu da shi ya yace amma fa alifu kawai sai dai da na ga ba sai tuna aiko manzo Allah ta ubanda labarin za a yi kaza za a yi kaza din yace wanda ka san in ka san ka san mutum da ka sani in yake kun ka dan rabo kun ka dan taiba wata rana kun ka dade ba kun ko ai kaga daga baya kun ga kana gane shi kai wani ashe kaza yace to da na ga abun sai in tuna da shi dimun dimun na riga na san shi don annabi ya sa ubanda labarin abun zai faru haka sai na ku zai faɗa shi ma Imam al-Bukhari da Muslim a cikin sahihin shi da Imam al-Baihaqi da Dalailul Nubuwwah da Sunnah shi hadisi na 6604 a cikin sahihul Bukhari sannan sai na nawa shida an ruwaita daga sayyidina Umar radiyallahu anhu yace qama fina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maqaman yace manzo Allah ya tsaya wani matsayi fa akhbarana an bada'il khalqi ya ba mu labari tun daga farkon halitta gaba ɗaya kaji tun cancan baya kenan da baya abinda aka gaibu kaga abinda anka wuce shan baka san shi da baya na baya ko da wanda za a yi nan gaba wanda baka sani ba to yace tun daga cha annabi ya dauko lisahi ma tun farkon halitta hatta dakhala ahlul jannati manazilahum yace tun daga nan Allah ya annabi wuce ya wuce yace hadin aljanna sun ka shiga aljanna wa ahlun nar nara manazilahum hadin wuta su ma sun ka shiga cikin masukin su na wuta yace duk annabi ya maba labari tun daga farkon halitta har duniya ta kare har a ce lahira har shiga aljanna a shiga wuta ne yace duk ya fada mana komai da komai don wani zai faru da yace hafiz zalika man hafizahu wanda ya haddace ya haddace wannan sai yahu mana sai wanda ya manci ya manci wannan sayyidina Umar ya tabbatar da haka kaga hadisi na 3192 a cikin sahih al-Bukhari shi ma kaga duk dai hadisan duk na Bukhari ne ko ya ka inganci kinan ko balle ko a ce da ife ne ko menene ba to kaga wannan ne a bada labari abin da ya wuce can baya da wanda za a yi nan gaba da sunan su gaibu annabi ya bada labarin su har ruwaito har yanzu daga Abu Zaid radiyallahu anhu yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mura sallah sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-fajr yace manzo Allah yayi mura sallah asuba wasa'id al-minbara sai tashi hawo minbari faka daba na manzo Allah ya mana huduba hatta hadratu zuhur yace har lokacin sallah az-zuhur yayi fa nazala manzo Allah ya sauko fa sallasa ne sallah az-zuhur wai tun da asuba sallah da ga ma annabi ta huduba yana ta basu labarin gaibu an gane ku ya ta basu labari har lokacin az-zuhur yayi sannan manzo Allah ya ji duwan kai sallah az-zuhur summa sa'id al-minbara kuma ya kara hawo minbari ba wai tashi bane ko abinci ne ba magana ce ya sake kuma faka daba ya cigaba da masu huduba hatta hadratu al-asr hal al-asr sai ita ma summa nazala sanna ya sabko fa sallallahu alaihi wasallam al-asr din summa sa'id al-minbar kuma ya haƙa hawan minbari har yanzu akin dai dan nan labarin gaiba da yake bayawa Allahu akbar yace fa hada bana cigaba da yin huduba hatta galabata shamsu har rana ta kwadi yace fa aka bana don haka wannan tsayuwa da manzo Allah tunda asuba da har rana faduwar rana yace manzo Allah ya ba mu labari bima kana da duk abin da ya kasance can baya wa ma huwa ka'inun da duk abin da zai faruwa nan gaba ce duk ya faɗa mana komai fa alamuna hafazuna ci wanda ya himu hadda cewa duk ya himu sani wadannan abubuwan wai su wadanda anka hudu bakin yace duk ya ba mu labarin duk abin da anka yi can baya da wanda anka yi nan gaba shi ma Imam Muslim shi ya roce wannan hadisi a cikin sahihu din shi ma sai nan wakilan wani sai ya bace ya bace ko to takwas ko to a sai hadisi na gaba daga Abu Zarra al-Ghifari radiyallahu anhu yace laqad talakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika mun wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu wa ma yuharriku da'irun janahi fis sama'i illa zakkarna minhu ilman yace Abu Zarra ne yake cewa yace manzo Allah ko da ba mu cikin duniyar ga yace ko tsuntsu ne mun ka gani in ya motsa yake da sai mun tuna da annabi da ma ya ba mu labarin wannan tsuntsu ya wannan abin da
Allahu Akbar
kadi ba gani yace ko tsuntsu sai sun gane shi ya da ya motsa yake ne za su gane annabi ya taba ba su labarin ai tabbas lokaci kaza za a yi wannan abin wannan tsuntsu kaza za a yi kaza wai annabi da ya ba su labarin shi duk wannan mina ne kuma to wannan hadisi da Imam Ahmad a cikin Al-Musnadu nashi ya roce shi Imam Tabarani a cikin Mu'jamul Kabiri shi ma ya roce shi Ibn Hibban a cikin Sahihi dinsa shi ma ya roce shi sannan Imam Al-Qadi'i shi ma a cikin Ash-Shifa shi ma ya kawo wannan magana din sai na nawa kenan sai na tara wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin Siratu Ibn Hisham Asiratu Nabawiyyah ta Ibn Hisham kenan yace Ibn Ishaq ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi watan wurin yaki to lokacin aka ce an kaje shi sai tagowa shi tabbaci karatu ina tsawo ba sai na karanta larabcin ba wato sai tagowa ta tabbaci manzo Allah ce a tai a bidota a gane kime ita an kaje an kai ta bida an kai ta bida yace to akwai wani mutum shi wannan mutumin ana ce watan daga cikin munafikai ne shi kuma sai yazo yana cewa a'a to wai shi yanzu shi manzo Allah sallama gashi ya ce mana shi annabi ne shi ya yana ba mu labarin abin da abisa amma gashi nan da bai san inda ta gwata take ba gashi ta bace an ce ana ta bida to ina magana shi daga cewa yana ba mu labarin abin da abisa in ji munafikai saboda haka to me yasa bai gane inda ta gwata shi take sai in take ba shi ma Allah sarki to shi wato sai manzo Allah sallama ba hon inda annabi yake ba shi mutunan ba a can wani wuri ne yake daban suna su biyu ne shi mutunan ba shi wannan munafikin suna su biyu da shi da wani ne sai amma shi wancan gudan ba munafiki bane yana ji haka nan sai wannan mutunan sai ya taso ya tai inda manzo Allah shi kuma wanda annabi kware din to sai ya zo ko da ya toshi kenan sai dai kura manzo Allah me yake tsaye sai ya zo ya tashi yana yin huduba sai yake cewa wai wani mutune ya zo yana wata magana yana cewa wai manzo Allah wai yana cewa ni ina cewa ni annabi ne su annabi ne ni ina ba su labarin abin da asaba amma ga ne ba sai in ta gwata take ba sai manzo Allah wai wai aje wai ba haka ba shi bane ba ya wurin fa kaga duk abin da an kai ba kanan ka san shi ya zama me kenan to kawai sai ya tashi manzo Allah zuwa magana yana cewa saboda haka aje taguwan nan tawa tana can wuri kaza daidai wuri kaza igiyar ta shi tallake inda wata kaya shi yasa bata dawo ba zaka a ce a zo da ita to ya zama me kenan kaga shi munafiki ne suka tuma manzo Allah bai san gaba kenan ko saboda kaga sai manzo Allah mukojiza ta motsa yace saboda haka tana wuri kaza aje a zo da ita to nan take kuma an kaje daidai wanda ya bada labarin haka aka iskuta ne wannan Ibn Hisham a cikin Asiratu Nabawiyya shi ya kawo haka din to shi yasa shi munafiki ma har da wannan cewa shin wai ku wai halin hada manzo Allah kun kai cewa na hada wannan magana shi ya hada ba annabi an kai suka ce a ina suka ce wallahi mu ba gaya mashi ba shine ya tuma baki ya an kai to shi manzo Allah dai sani to kaga ashe dai kenan wato manzo Allah sani kenan to sai na nawa kenan aka ce wannan yakin Tabuka ne kuma lokacin yakin Tabuka ne abu ya faru sai na nawa yanzu za mu tashi na goma ko to an ruwaita daga sayyidina Jabir radiyallahu anhu yace wata rana manzo Allah sallama ya dawo daga wajen tafiya shi ma an ce daga wajen yaki ne aka dawo sai wani iska ta taso mai tsanani ko da iska ya taso aka ce kamar iskan nan kura daga tasowa da kasan kamar tarihi mara kami saboda kura aka ce to lokacin da aka ta faru sai manzo Allah kullun yace sallallahu alaihi wasallam yace wannan iska din ta zo da labarin mutuwar wani daga cikin mayayen munafikan Madina sun kace suna zuwa garin Madina fa iza munafiquna azimun min almunafiqina qarmata suna zuwa ko sun ga wani daga cikin mayayen munafikan Madina ya mutu din tun kame a zo manzo Allah ce Madina wani munafikin ya mutu din shi ma wannan hadisi Imam Muslim shi ma ya roce shi sai na nawa sai na sha dai akwai Kisra sarkin Farisa ne kasar Rum kenan sannan akwai Kaisar shi kuma kai kasar Farisa ko kasar Farisa shine Kisra din sannan sai kuma Kaisar shi kuma Kaisar shine sarkin Rum kasar Italiya kenan a yanzu to an roto daga sayyidina Abu Hurairata radiyallahu anhu yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Kaisar fala Kaisar ba'dahu yace shi Kisra din nan sarkin nan na Farisa dole da ya halaka ya mutu ba karin kisara irin shikenan an gama ba karin wannan sarki idi ne wai wannan gaba ne annabi wa sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin nashi ne mutum mutu bai ba nan gaba ne zai mutu ne yace amma in ya halaka shikenan ba karin idi ne yace wai za halaka kaisar in kaisar shi ma sarkin Rum shi ma in ya mutu fala kaisar ba karin wani kaisar irin shi ma an gama shikenan dukkan su kafirai ne yace wallazi nafsu muhammadun biyadihi yace na rantsa da wanda rayuwa ta take gare shi
latunfiqunna kunuzahuma fi sabilillahi yace duk dukiyar tasu sun ka tara saboda ga wancan lokacin sune mayyayen dawloli na duniya masu karfi da kuma dukiya to sune lokacin yace wannan duk dukiyar nan tasu sai kun zo kun tace da ita saboda Allah duk sai ta dawo daga gare ku ku musulmi wai labari na yau ba nan gaba za a yi abu ba yace duk dukiyar tasu sai ta dawo gare ku ku musulmi duk ku za ku taba da ita saboda Allah wannan hadisi shi ma cikin Sahih Bukhari hadisi na 3618 shi ma Imam Muslim shi ma ya roce shi sannan bayan wannan kun ji ba da labarin su duke ta za ta dawo ko to bari ku ji kuma abin da ya gaya Sulaqatu bin Malik Sulaqatu bin an ruwaito daga Sayyidina Hasan al-Basri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Sulaqatu dan Malik yake ce mashi wai Sulaqatu ya kake gani duk lokacin da za a daura maka mundaye na Kisra wai ma'ana kayayyakin da na ado din nan da kuma kambin nan nashi na sarauta kayayyakin da dai na isa ai wanda su sarakuna ka sanya wadi take cewa ya kake gani duk da za a daura maka suwa wai ma'ana ana mai isha na cewa sai ka daura kambin da suke sarade sai sun dawo hannunka kai Sulaqatu kuma Sulaqatu sun talaka ne ba ya cewa kai wani babban mutum ne haka munafiqan sun ga ta izgiri suna cewa Hasan ce kai da ya tausi a ce ga sarki kisra nan wai saboda izgiri tunda manzo Allah ya ce za a sanya wasu kayayyakin na kisra din sai suna mai wannan izgirin ga sarki kisra nan ku gudu ku bashi wuri suna mai ba'a to ana nan wani iko na Allah don ku gane cewa shi manzo Allah din duk ba zamani za a wadan gabo ba a to sai aka zo bayan an haka bayan manzo Allah ya rasu ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya hu halifanci ya gama halifanci ne gaba daya sayyidina Umar ya hu halifanci sannan fa an kai abin wai sai sannan za a yi ba annabi ya bada labarin za a yi din kadi ba gani ba to lokacin da aka yi ne sayyidina Umar shi ya zo aka yaki watan sucan aka yaki sirat to lokacin da an ka zo sai sayyidina Umar ya ebe ki duk waɗannan kayayyakin na kawakin to waɗannan kambe din da sauran abubuwan dukkan su din da mundayen da komai na kisra din sai sayyidina Umar ya ce ina Sulaqatu dan Malik yake shi ba bai mance da annabi ya faɗi wannan magana za a yi din ba shi ko aka ce Sulaqatu lokacin tunda ba wani bane shi ya yana ba can baya ba ba san da shi kwalai ba sai da aka tabazi ba sai aka ta buɗa mai sannan an isa can din sai dai sayyidina Umar ya dauko kayayyakin nan biyar sai ya masa Sulaqatu dan Malik ya hato shikenan sai dai sai Umar sai ya ce Allahu Akbar alhamdulillahi allazi salabahuma kisla bin hurmuza wa albasahuma Sulaqatu bin Malik al-Arabi yace na gode ma Allah wanda ya cire waɗanga kayayyaki daga Kisra dan Hurmuza ya sanya su ga Sulaqatu dan Malik al-Arabi malalabin nan na kauye to kadi ba gani manzo Allah ya bada labarin ba sai ma ya ba sai ba ya ba duniya za a yi abu ba amma ya fadi za a yi kuma ba ya tabbata kana din wannan al-Imam Shafi'i a cikin tafsir al-Ummu shi ya kawo wannan magana din da Imam al-Baihaqi a cikin Sunanul Kubra shi ma da Ibn Hajar al-Asqalani a cikin al-Isaba shi ma fi tamyiz sahaba da Ibn Abdul Barr a cikin al-Isti'ab shi ma duk sun kawo wannan magana cewa Sulaqatu dan Malik din annabi ya bada labarin za a yi kuma gashi abun ya faru din sannan har yanzu manzo Allah sallama ya ce ma sayyidina Abbas kun san lokacin da anka yakin Badar to aka ce wato lokacin dan an karwo ta kan wato sayyidina Ibn Ishaq ya ce manzo Allah sallama ya ce ma sayyidina Abbas lokacin da sun san wannan yakin na Badar da anka yi su kafiran an kama mutum 70 do anka taura suwa matsayin hursuna to sai anka azaba kowa cewa ya biya fansar kan shi to sayyidina Abbas sai manzo Allah ya dora mai sai ya biya fansar kai ne kuma sannan bayan ya biya fansar kai ne sai ya biya watan ya biya tan Nawfalu bin al-Harith da kuma bin Abdul Muttalib da kuma Aqil bin Abi Talib sai manzo Allah ya ce sai ya biya don da su bayan nashi shi ma shi kuma sai ya ce haba ma zaka indi ya rasulullahi sai ya ce haba manzo Allah ina ne ga dukiyar da zambiyan su in biya fansar kai na in biya ta wadancan su murusu ina ni ina ayan su wai sai ce bai da kudin da zai biya su din to shikenan ko da yace haka nan sai manzo Allah ya ce mishi a to ainal malul ladzi dafantahu anta wa umul fadli ina kudin nan wadanda da kai da umul fadli matakka sanda zaka yi to cikin dare kun kai gida kun ka ruhe su yace ina suke wadannan kudin fa qulta la hak sai ka ga yamma da cewa in ka taito ko da an kashe ka dai to ka bi madiyan ka wannan dukiya ka gani sun saba banza su yamma yace ina take wannan dukiya to kaga can wa cikin dare an kai shi manzo Allah ya nahu Madina shi ko garin Makkah da can Makkah ta so can Makkah ne sun kai wanda gashi sai ba ta dai ba wanda ya sani amma sai manzo Allah ya ce to ina wannan dukiya da kun kai wannan abu to shi kira sai dai yace a a yace ka yace wallahi ya rasulullahi yace wallahi ba wanda ya san da wannan abu daga ni sai ba ta tabu kada mun ka sani yace kai lalle na tabbatar da kai manzo Allah ne kai sai zama shine sanadiyar imani nashi kaga kenan menene wannan shi ba shi ma nan gaibu saboda haka wannan al-Imam al-Qurtubi Imam al-Qurtubi a cikin tafsiri ne da Ibn Kathir duk sun kawo ta a daidai tafsirin ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamillahu fi qulubikum hada zuwa cikin suratul anfal da aya ta 70 daidai a daidai tafsirin wannan aya da Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir duk sun kawo ga kissa din kaga wannan mazala an gaibu kin sannan na gaba watan wata na sai da Aisha radhiyallahu anha ana zanne zaman Allah ya gida mazala ana cikin gida sai duk ne yake cewa matan nashi yana magana sai yake cewa kaifa yana cewa kaifa yana cewa laita shi'ri shine go yake cewa laita shi'ri ayyatu kunna sahibatu jamal adabab takaruju fayan bahu haki labul hawali sai mazala ce ka yace kai ce yace da watan daga cikin ku yana hada matan nashi kenan yace akwai wata wanda za ta fita wanda in ta fita akwai wadansu karnuka na wani wuri inda aka ce mahawabi wadannan karnukan za su yi mata habshi kuma yuqtalu an yaminiha wa an yasariha qatla kaseer yace kuma za a kashe mutane da yawa wadanda tare da ita summa tanju ba da maka da sannan daga ba za ta tsira ita ma ban ta kadat sai ita ma dai da kyar za ta sha ita ma kai labari na nan kai bar su ba aka ce wata ruwa sai an ka ce lokacin da manzala yana ba mata labari haka sai da Aisha sai da riya sai manzala ce a unzuri ya humaira Allah ta kuni anti ahaba ke ka san da mutum kuma yara ko eh jammata yace ki bi hankali muna kan ba ya zama ke shi ba mazai faruwa gare ki subhanallahi to shikenan to yana ce mata haka nan sai yace Allah ta kuni anti hiya kai ya zama ke shi ba su malta fata ila Ali sannan sai ya wai wajen sayyidina Ali shi ma yana wurin shi ba sai yace ya Ali yace unzur ya Abul Hasan in wullita min amri hashian farfuq biha yace ya kai baban Hasan in kuma kai ne abu ya faru da ita don Allah ka tausaya mata gaka mata gaka tsananta mata to wai ashe ita din ce ku to shine aka ce wannan hadisi dai Imam al-Bukhari ya roshi shi a cikin dalailun nubuwa da Imam al-Hakim a cikin al-Musnad ko al-Sahihaini da kuma Imam Muhammad a cikin al-Musnad nashi da Ibn Hibban shi ma da Ibn Abi Shayba sun roshi shi din to abinda zai ƙara tabbatar da cewa wata abu ya abku din to sai aka roto daga sayyidina Qaus bin Abi Hazim yace lokacin da sayyida Aisha radhiyallahu anha sannan ana cikin rikicin nan ta zaune ne tsakanin sayyidina Ali da kuma ma sayyidina Muawiya to wannan lokacin ne aka ce ita ma sayyida Aisha sai ta fita daga garin Madina za ta je can ta hadu da sayyidina Ali shi ma to a lokacin ta fita da ita da sauran jama'a to suna tafiya sai sun ka kai wani wuri tana da raƙumin nata ita ba suna tafiya bisa wani wuri suna kawo waje da wurin sai kawai ta ji karnuka suna mata haushi ha kuma sai ta diba sai ta ga ruwa kuma gehin wajen sai ta ce ayyuma in haza wadannan ruwa wadannan ruwa me sunan su sai an ka ce mata ma'ul hawabi ne sunan su ruwan hawabi sai ta tuna annabi ko ya ce cikin ku akwai wata wadda karnukan wurin hawabi za su yi mata haushi ko ta tambaya an ka ce mata ruwan nan na hawabi a sunan su sai ta ce to sai ta tsaya dan take ita ce ma azunni illa la ina ganin koma ko zan yi dama maza Allah ya fada mata cewa ga basu ya faru tana cewa haka nan sai daga ciki ana cewa Talhatu bin Ubaydillah da kuma Zubair bin Al-Awwami sai sun ka ce mata a'a mahala rahimakillahi bal taqadimi tayrakil muslimina fayuslihu Allahu zata bainahum suka ce ba matsala ai kamata yake wuce kila ba maki Allah ya sake zuwa can din an haganki sanadiyar ki tana yiwa ya zama rikicin da ake ciki ne kila a sulhun ta sai ta ce mashi kai gaskiya ma azunni illa da ina ganin koma zan yi gaskiya saboda inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata rana kaifa bi ihda kunna idza nabahat haki labul hawabi ya kuke gani dayan ku daga cikin ku mata na lokacin da karnuka na hawabi za su wata haushi daga cikin ku tace to tunda kuka ji annabi ya faɗa ka to ka gashi kuma kai faru sai ga cikin jama'a da tare da ita an kashe mutane da dama cikin su ita ma din da kyar ita ma ta sha da ita sannan an sanar ta dawo kaga manzo Allah kame nan gaba za a yi fa bayan waya wuce har sayyidina Abubakar ya ga mulki sayyidina Umar ya kare sayyidina Usman ya kare sayyidina Ali lokacin shi sannan za a yi abun tun sannan annabi ya bada labari kuma to duk wannan menene shi ma duk gaibe ne wannan Imam al-Hakim ya ruwaita da Abu Ya'la da Imam al-Baihaqi da Imam al-Bazzaru da Imam Abu Na'im da su ruwaita sannan sai to an balle sahihin zuma ku to saboda haka sannan sai aka saki ruwaita shi kuma wanda manzo Allah ya ka gwada cewa mutanen kafiran mutanen Makka daidai wurin yakin na Badar kusa da yakin Badar annabi dai kodin za ka kashe su an roto daga Anas bin Malik radiyallahu anhu da sayyidina Umar suka ce manzo Allah sallama ya ce wato kana manzo Allah sallama ya kasance yurina masari ahli Badr duk ya gwada mana inda za a kashe mai kafiran na Badar yace fa wallazi ba'athu bil haqi yace na rantsi da Allah da ya aika manzo Allah din da gaskiya yace ma akhada ulu hududal lati hadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi duk inda annabi ya gwada mata din babu wanda ya tsalake wani duk na aka kashe su din kadiba ga gani to kaga wannan imam muslim shi rubuto na hadisi din kaga manzo Allah yace nan za a kashe su kowanne yace nan su Abu Jahal nan za a kashe wani nan za a kashe duk annabi ya gode su kuma haka an kai kaga wannan menene shi ma kaga yana daga cikin wanda wancan ko amata din nafsu bi ayi alin ta mutu ko tana daga cikin kaga yana daga cikin wanda Allah ya kebanta shi manzo Allah din shi ya har ya sani daga ciki to sannan sai ishara shirya ga abin da zai faru ga sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu shi ma manzo Allah ya ishara zuwa gare shi din wato an ruwaito daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace sayyidina wata rana manzo Allah ya shiga a cikin wani wuri ke batacci haka kuma a ci wani gida haka yace lokacin da manzo Allah ya shiga ciki sai ya sani ce in tsare kofa mun karanta shi kwanan baya sai da Abu Musa al-Ash'ari yace shi zai tsare kofar nan ya tsare kofa yace ba mai shiga sai da izini yace ina nan kawai sai ga wani mutum ya shigo yana neman izini sai yace sai nace na faɗa manzo Allah sai yace ka taika mai izini ka ce ya wuce ki kuma wabashiru bil jannati kamar ya bishi ka ce an bashi aljanna wannan mutumin yace ina budewa fa za Abubakar sai na ga Abubakar Siddiqu ne shi yace ana nan sai ga wani ya taho shi ma yana neman izini yace sai na koma wurin manzo Allah yace mai ana neman izini manzo Allah ya wuce ki yace ka ce mai wuce ki shi ma ka hada mai an bashi aljanna shi ma yace fa za Umaru sai na ga sai na Umaru shi kuma yace sai ga wani shi kuma ya taho shi ma yana zuwa sai yana neman izini shi ma ya wuce ki sai dai manzo Allah ya dan shiru fasakata honai hatan sai manzo Allah dan shiru dan lokaci dan takaitacciya kaga sannan sai ya ce izallahu wa bashiru bil janna shi ma kamar izini ka ce an bashi aljanna amma ala balwa satusibu akwai wani musiba akwai wata musiba da za ta same shi amma kame shi ga aljanna din yace yana bude sai ga sayyidina Usman ne wai ashe manzo Allah na rufe intawaye da za su kashe shi yake nufi saboda kaga manzo Allah ya san cewa wai wato intawaye za su kashe sayyidina Usman sai da yake halifa din sai annabi ya ce bayan wata musiba da za ta same shi wannan Imam al-Bukhari shi ya rubuce shi ma hadisi na 3695 a cikin sahihul bukhari Imam Muslim shi ma ya rubuto shi ma kaga sai ya bada labarin sayyidina Usman ga shi zai rasu ga yanda zai kasance kuma sannan sai na gaba ya bada labarin kashi sayyidina Ali shi ma radiyallahu anhu wato wata rana sayyidina Ammar bin Yasir an rubuto daga sayyidina Ammar bin Yasir da shi sayyidina Ali inda kanshi shi ma radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ala uhaddithukuma bi ashqan nasi yace in ba ku labarin cikin mutane wanda sun kafi kowa rashin arziki sai sun rajulaini yace mutane wasu mutane ne guda biyu in ba ku labarin sun kafi kowa rashin arziki qala bala ya rasulullahi sai sun kace lalle manzo Allah ba mu labarin su yace to na farko uhaymiru samuda allazi aqara naqata nan da mun faɗi shi ko idan ba su ashqa hadin nan to shine shi dan na farko wanda duk duniya yana daga cikin wanda wasu kai kowa rashin arziki yace sannan sai manzo Allah ce wallazi yadribuka ya ali da wannan wanda zai sare ka ya kasance na ali wanda zai sare ka din nan ala hazihi bisa ga wannan sai ya gode waya inda za a sare shi din yace ta tuballa min ha hazihi hagge min kai jiki ta duk da jini yace wannan wanda zai sare ka din shi ma yana daga cikin wanda fi kowa shi arziki shi ma subhanallahi kuma ka an kai din kaga manzo Allah ya bada labarin ga sai na ali ga kashe shi za a yi shi ma gashi kuma haka ta faru shi ma Imam Ahmad a cikin al-Musnad da shi ya kawo wannan din Imam al-Baihaqi shi ma ya kawo shi Imam al-Qadi shi ma a cikin al-Shifa shi ma ya kawo wannan magana din sannan sai shi ma ya ishara kuma har yanzu ga kashi sayyidina Husayn da za a yi shi ma manzo Allah shi ma ya faɗi an ruwaita daga sayyida Ummu Salama radiyallahu anha tace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci haka ga sai ya kwalka ta ga dan tashi kamar cikin firgita haka misali hankali ya dan tashi haka sannan ya saki koma ya kwanta ya dan saki kwanta kuma ya ƙara yin bacci kuma can ya ƙara kwalka kuma dai duk tashi cikin tashi hankali haka a'a tace amma kuma dai ban ga komai gare shi ba dai sannan sai ga ko ya saki koma kuma ya ƙara kwantawa yana farkowa kuma ƙara tashi irin haka dai duk hankalin shi dai firgice sai ta ce sai na ga wata jar ƙasa ga hannun shi haka ga yaro ki wata jar ƙasa gare shi yana jiji wata yana kallo haka ga sai ta ce sai na ce a'a ma hazihi turbata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ƙasa wace irin ƙasa ce ya manzo Allah sai manzo Allah ce wato malaika jibril ya bani labarin cewa wannan ne sai nuna sayyidina Husayn yace za a kashe shi inda ga ƙasan nan za a kashe shi yace nan za a kashe shi saboda haka wato yuqtalu biha fa hazihi turbata da wagga ƙasa daidai inda za a kashe shi yace ga hannu nan ne sayyidina Husayn za a kashe ga manzo Allah shi ma gore ga inda za a kashe shi ma duk kai bane wannan ne Imam Ahmad ya ruwaita Baihaqi ya ruwaita Tabarani ya ruwaita Ibn Kathir a cikin Al-Bidayah wanda haya shi ma sannan bayan wannan har yanzu yayi ishara tsakanin sayyidina Muawiya din abun da ya faru da shi da sayyidina Ali bayan watan an watan shi shahada sayyidina Ali radiyallahu anhu to sayyidina Husaini manzo Allah ya ishara na sulhun da zai huskan zai faru tsakanin watan shi sayyidina Muawiya da kuma sayyidina Hassan bin Ali din annabi ya faɗi wannan ishara yayi ishara zuwa ga wannan sulhun da zai faru tsakanin su shi ma an roto daga Abu Bakar radiyallahu anhu yace yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal hasanu ila janbi lokacin sayyidina Hassan yana gefe ne haka yanzuru ila nasi marratan wa ilayhi marratan wani lokaci manzo Allah ya kalli Imam Hassan din wani lokaci kuma sai ya kalli wajen jama'a yana hudu ba to sai dai manzo Allah ya cewa ibni hadha sayyidun yace kun ga dan danganawa cewa da Husaini Hassan kenan yace shugaba ne matuƙa shugaba ne yace wal allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min almuslimina yace insha Allah yana sara Allah zai daidaita da wadansu al'umma guda biyu masu rikici sanadiyar shi sanadiyar ta to lokacin da aka sayyidina Ali din sai mutane sun kame mubaya'a sun kace tunda shi ya dan shi ko sai aka yi mubaya'a shi a matsayin khalifa shi kuma saboda sai ya ga zubar da jinin yayi yawa sai ya je sulhu da shi da sayyidina Muawiya ya mai mubaya'a shi kin sai ya sauka kaga wanga sulhu ne zai faru amma annabi ya bada labarin za a yi haka ne kuma an kai yanda yace shi ma Imam Bukhari shi roto hadisi na 3746 kaga wannan ma shi ma na iya tabbatar mana da cewa kenan kaga wato in kace duk wanda yawa sayyidina Muawiya shi kuma mubaya'a mutumin banza ne shi ya ko dan wuta ne ko munafiki ne to Imam Hassan shi ma ya mubaya'a fa tunda kaga ya sauka sun kai sulhu da shi ya to shi yasa abun suke da hadari shiga wancan rikicin bai dace ba gaskiya wancan da wani babu mai zaman kashi kaga dana manzo Allah ya bada labarin za a yi ne kuma an yi din sannan bayan wannan ya ga masa da Fatima radiyallahu anha yace mata wata rana lokacin manzo Allah ne sai an ci bai da lafiya lokacin sai ya dan kira wuta kaga sai dan kala kunni ne ga bakin ta kaga sai mata magana sai ta fashi da kuka ashe ya nuna mata cewa yana sa ran yana ganin ba zai kai ba da ba na wannan shekarar zai rasu sai saki da ya ga tana kuka sai saki dawa da ita sai saki mata wata magana har yanzu sai haka kuma ta dawo tana dariya to daga baya su matan manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam sai sun ga suna tambaye ta shin wai mina ne shin wai wannan abin wanda annabi ya ga maki kuka kuma sannan daga baki ta dariya sai ta ce eh abin da ya faɗa mani wanda ya sane dariya ya ga mani cewa wa innaki awwalu ahli baiti li haqabi bayan na rasu duk gida na cikin gida na gaba da ke ci farkon zaki fara rasuwa bayan na ni kuma don Allah wannan mina da shi ba wai ya ce bayan ya rasu ita ce ta farko da za ta fara rasuwa cikin gidan shi manzo Allah cikin iyalan gidan shi ita sai da Fatima din kuma haka an kai ka gani shi ma wannan dukai bane Imam Bukhari shi ma hadisi na 3624 shi ma a cikin sahih Bukhari sannan har yanzu ya ce cikin mata ne shi kuma manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari ya ce asraq as a daga sai da Aisha an karuci wannan hadisi din tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa asra'u kunna lihaqan bi adwalu kunna yadan manzo Allah ce wanda cikin mata na wanda za ta rige bi na ma'ana bayan na rasu wanda za ta biwa daga baya kuma ta rasu wanda za ta rige kowa rasuwa cikin mata na yace wanda ta kowa tsawon hannu cikin ku idan shi za ta rige su sai ta ce fa kunna ya ta dawalna ayatuna dawalu yadan sai suka ta dara tsawon su gani wace tsawon hannu tace to ashe kai wanda ta himu tsawon hannu sai ta ce sai da Zainab bint Jahsh wai amma tsawon hannu ashe ba wanga aka rufi ba wai yawan ba da sadaka take yin shi shi manzo Allah ya ka rufi kuma sai ga yatar rigar su wadi ku kaga manzo Allah kame ayi ba da labari kuma an kai duk dai a ce ba gai bane wanga to mina ne subhanallahi in ba gai ban to sai ka mamu labari wai sai ga an ce to ai sanin gaibo daban kuma sanin labarin gaibo daban wato magana banza to la sanin gaibo da labarin gaibo duk ba magana guda ba shi a'a kaje wato magana ai ba ka ba da labari sai abin da ka sani ko in baka samu baka ba da labarin shi to ka gani to wannan haka Imam Muslim ya rubuta shi ma sannan Imam Al-Hakim shi ma a cikin Al-Mustadrak shi ma ya rubuce shi sannan har yanzu manzo Allah ya ishara zuwa ga cewa watan sayyidina watan cewa akwai sayyidina Umar da sayyidina Usman dukkan su shahada za su yi su ma duk annabi ya bada labarin su wata rana an rota daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama ya hawo dutsen Uhud da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman fara jaffa fihim sai dai kun dutse rika girgiza da su hakan ga sai manzo Allah ya ce usbut Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan yace kai saurara na tsumana kai dutse yace ka sani annabi ne a bisa ga bayanka da kuma siddiqu shine sai na baka siddiqu kenan da waɗansu mutum biyu da za su yi shahada wanda kashe su za a yi shine sayyidina Umar da sayyidina Usman kuma haka an kai kashe su da an kai kamin lokaci annabi ya bada labarin za a yi Bukhari shi ma ya rutu hadisi na 3675 Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ahmad sun rutu su ma sannan har yanzu ya saki kawowa wato yayi ishara kuma ga shahada shi ma sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali da sayyidina Dalhatu da sayyidina Zubairu kaga an samu kalin wadanka kenan ya hadu su ma shahada za su kuma dutse hira ne sun ka hawo ko da sun ka hawo shi kuma daga Abu Hurairah an karuci wannan dan Allah anhu yace manzo Allah ya hawo bisa ga dutsen hira da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali da sayyidina Dalhatu da sayyidina Zubairu fata harakati sakharatu sai dutse ya rika girgiza da su haka sai manzo Allah ya ce mashi ihda fama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidun dukkan sunan wanda an baka daga annabi ne a bisa bayanka sai siddiqi sai shahide kuma duk wadannan in ka cire sayyidina Abubakar duk wadannan duka shi su an kai shahada sun kai duk annabi ya bada labari tun kame abin yawa manzo Allah kina sallallahu alaihi wasallam eh wannan hadisi shi ma Imam Muslim ya ruwaita kuma Muslim ya ruwaita da Abu Dawud da Nasa'i da Ahmad da Ibn Hibban a cikin sahihin sa da Imam al-Bazzar a cikin musnad din shi ma da Imam Tabarani a Mujam al-Awsat sun kawo wannan din kaga da manzo Allah ya bada labarin su saboda haka kaga wannan kenan har yanzu dai kalin da tuna taba ko kai zan bai samu shiga ba ana addu'a da muke magana da shi karatu insha Allah wanda muka ce za ta kama ranar 27 ga wata din na wannan azumin da muke ciki 27 ga wannan wata insha Allah ranar talata kenan 27 ga wannan wata din za mu yi addu'a na su wannan karatu insha Allah wanda ya je 1439 wanda zai bada 22 kenan ga wata 12 ga wata 6 kenan 2018 insha Allah ranar ne za mu yi addu'a na su wannan karatu ranar talata 27 ga wannan wata din to sai dole sai ya bace ku to sai na gaba manzo Allah ya saki magana ga yayi ishara har yanzu ga sayyidina Ammar bin Yasir manzo Allah ya ce shi ma kashe shi za a yi shi ma manzo Allah yake cewa wai Ammar taqatulhu alfi'atul baghiyatu yace kai ce sayyidina Ammar wadansu jama'a ne wadanda suna bisa ga kuskure ba daidai suke ba su za su kashe ka kuma ka an kai din shi ba sayyidina Ammar bin Yasir ba shi ma ka an kai an kashe din shi ma Imam al-Bukhari da hadisi na 4000 hadisi na 447 shi kuma sannan bayan wannan har yanzu manzo Allah ya saki gwadi shi ma ga sayyidina Sabit bin Qais bin Shambas shi ma yace zaka rayu kana mai arziki kuma sannan zaka yi shahada kuma zaka shiga aljanna Allah duk ba gani shi duk kai bawani wannan ko zaka rayu zaka yi arziki kuma zaka yi shahada kuma zaka shiga aljanna duk kai bane wadanka ka gaiba haya wuce Allah ya rahile ku sallallahu alaihi wasallam to an roto daga sayyidina Muhammad bin Sabit bin Qais yace manzo Allah sallama ya ce masa sayyidina Sabit din amma tarda anta isha hamidan wato kutalu shahida aka ce lokacin da Allah ya saukar da ayan nan ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharunahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbada amalukum antum la tashuruna to daidai wannan aya din ne to sai shi sayyidina Ammar to an ce mutum ne mai yawan in yana magana shi haka yake bai iya murya ta sama sama take bai iya magana sallu sallu kuma gashi Allah ya ce duk wanda yake daga murya ta gaban manzo Allah duk aiki ne na kwarai duk ya lalace gaba dai shi ko sai kuma gida ta kuka saboda ce da shi ya halaka kenan da tunda shi murya ta haka na take murya haka nan manzo Allah ya gabe gashi bace a nemo shi an ka binci ko shi an ka ce ai kaje manzo Allah asko shi yana tsena da kuka ce a ce a kira mai shi mana an kira yake tambaya ta mi ka faruwa ce ai kaje manzo Allah an ce duk wanda ka daga murya gaban ka duk aiki ne na kwarai duk ya lalace kenan ni ko gani murya ta haka take ba na iya wata magana ba haka nan ba to sai manzo Allah ya ce mai ai ba matsala kai ba da kai ciki sai ya ce mai saboda haka ai ya kamar ishara ya kamar albishi da cewa zai rayu yana mai arziki wato kusan shi da kuma za a kashe ka kana mai shahada yace wace hujja da kuma za ka shiga aljanna to shikenan kawai sai Ammar yace raditu yace na yadda ya manzo Allah wannan kuma ladda an ka yakin musailamatul kadhabi ran nan ne aka yi aka kashe shi kuma wai kaga sai baya manzo Allah shi ma duk ya wuce ruza ayi wannan gaboma amma do an kai da sai na Ammar bin Sabit bin Qais bin Shambas kenan wannan shi ma haka Ibn Jarir na dabari a cikin tafsiri shi ma ya kawo wannan magana din sannan a daidai wannan ayat da na karanta cikin suratul hujurat sannan kuma Ibn Kasir shi ma ya kawo shi da Imam Ahmad as-Sawi Imam al-Hakim ma ya roce shi da Imam Abu Na'im shi ma sannan bayan wannan manzo Allah sallama ya bada labarin Abu Zar bin Al-Ghifari shi ma ga kallon mutuwar da zai yi shi ma kaifiya yana zai rasu da shi ma manzo Allah ya bada labarin shi an roce daga sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace wata rana an zo za a yi sada za ta yi raƙin Tabuka sai Abu Zar din dokin da yake taya da shi ya raƙumin shi kai bai da sauri sai duk an ka bashi ba an ka tsare mai nesa ma an ta ce an yi zango din da a huta haka yace ana tafiya sai kawai bayan an zanna din sai dai sahabbai suna ta leƙuwa ne su gani ko za su hange shi suna leƙuwa ne su ka hange duhun wani mutum ne amma dai ba a san ko wanne ne ba can nesa kwarai ma ana hange haka nan sai dai manzo Allah ce kun a bazar din ya zama Abu Zar ko wanne ne sallallahu alaihi wasallam to an ka ana nan suna ta diba ko sai aka ce lalle ko manzo Allah wallahi shi din ne Abu Zar din ne ko to kaga shikenan sai yazo to lokacin da sai manzo Allah yake cewa Allah sarki yace yace Abu Zarrin yamshi wahadahu wa yamutu wahadahu wa yabasu wahadahu yace Abu Zarrin yana cewa gatan shi kadai kuma zai mutu shi kadai kuma haka an kai aka ce lokacin bisa hanya ne ya rasu ba kowa bisa hanya kaga ya mutu shi kadai nake nan don kamar ayi manzo Allah ya kaba da labari sallallahu alaihi wasallam shi ma haka Imam al-Hakim ya rubuta a cikin al-Mustadrak wa al-Sahihaini da Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa da Ibn Asakir a cikin Tarihu Dimashq da Ibn Hisham a cikin Asiratun Nabawiyya shi ma sannan bayan wannan manzo Allah ya magana ga Talha ibn Ubaydillah shi ma yace shi ma shahada zai an rubuta daga sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yace man sarrahu an yanzur ila shahidin yamshi ala wajhil ardi fali yanzur ila Talha ibn Ubaydillah dun mai sun ya kalle wanda zai ashahidi wannan mutuwa zai ta shahada kalli da su da bin Ubaydillah shahara zai manzo Allah ga shi gidi karra ya hako jinna ce dama sai kalle mai shahara ya kalle shi kuma haka an kai da shi ma sai ga shi ma ya shahada din Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam to shi ma haka Imam al-Hakim da Ibn Hibban wato da kuma cewa man ahabba an yuzur ila shahidi shi ma Imam al-Hakim da Imam Ibn Majah da Abu Na'im da Imam al-Haythami a cikin Majmu'uz Zawaidi wa man ba'ul fawaid shi ma ya ka wannan din sannan yace Imam Tabarani kuma ya roce shi sannan Imam Suyuti shi ba cikin Al-Jami' al-Saghir shi ma ya kawo shi sannan bayan wannan an karo shi daga Abu Hurairah shi kuma radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta yaqatati lafi atani da awahuma wahidatu yace al-qiyama ba za ta tashi ba sai mutane biyu sun yaki da juna kuma dukkan su duk kiran su duk guda duk musulmi ne ba amma za su yaki tsakanin su kuma gashi ya farko ai kaga tun lokacin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya kaga ya faru to manzo Allah ya ce al-qiyama ba za ta tashi ba sai abun ya faru kuma ko gobe abu ya faru din dai kaga annabi da ya riga ya faɗi shi ma tun kamin abu ya faru hadisi na 3607 a cikin sahih al-bukhari Imam al-Baihaqi shi ma ya rawaci shi a cikin dalailun nubuwa to bari mu je da argudi sai mu dan taka cikin karatun da yake da yawa sannan bayan wannan ne manzo Allah ya bada labarin cewa akwai wata mata da ake cewa ummu waraka ita ma ummu warakata wato wata rana za a tayi wurin yaki ne to lokacin da za a tayi yakin badar sai ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana so kai min izini in bi ka mu tayi wurin yakin nan ne in mun ka zo can so ne kai irin masu rauni wanda an kamala rauni in rika jinya su ita abin take so take nan ta ce la Allah Allah an yurzukani shahadata kila ba sani ba ko Allah zai arzuta ne samu shahada ni ba ta in mun ka zo ne Allah sarki sai manzo Allah ya ce mata a kirrifi bai tiki ba ku miki zauna cikin gidanki fa inna Allah yarzuki shahadati Allah zai baki shahada din nan idan nake gida Allah zai baki shahada zaki shahadati wai ka ji haka manzo Allah ya ce mata to daga nan su sabai tun da su sa annabi ya san gaba sun yadda kowa ma abin da yake ce mata shahida aka ce mata ba gaba da aka ce mata ba shahida ma suka ce mata wanda za ta yi shahada tun daga bakin ran din to saboda haka aka ce tun daga nan sai aka ce mata shahida din to Ibn al-Asir a cikin Usudul Gaba ya kawo yace watan lokacin in manzo Allah zai tayi wurin ziyararta sai ya ce mata a in taliqu bina nazuru shahidata ku dace mutum mu ziyarci shahidan nan haka manzo Allah yake ce mata to an kace tana da wadansu kuyangi guda biyu guda namiji guda mace bayi kenan sai ta ce dole zitar rasu ta aiwata su sun zama daya to sai ta musu wannan kaga ta musu kalamci to lokacin da musu haka ga su kuma da sun haga kana wata rana sai kawai Allah su taki wasu tun da ta ci dusar da sun kabu dusar da ta mutu sun zama daya bare sai su kashe ta sai aka ce cikin dare fa sai sun ka sahilu sun ka danne ta sun ka danne ta sun ka ruhe mata hanci da baki sun ka danne ta sai da ce shahada cikin dare ba wanda ya sani dare to shikenan aka ce lokacin bayan sun yi wannan din to sai suka hita bayan sun yi wannan sai suka hita kabar da ne za su tsira kenan to aka ce lokacin an waye gari sayyidina Umar shi halifa kaga fa wai shahadan ma sai bayan sayyidina Abubakar ya gama halifanci shi ma sayyidina Umar ya hausa nan za ta yi to amma annabi ya bada labari ta to sayyidina Umar sai ya ji bai ganta ba saboda an ce mai tana da yawan karatu alqur'ani to sai ya ce jiya haban ji karatu Umar warqa ba cikin dare ba saboda duk dare tana ce tana karatu ya ce bai ji karatu ta ba sai ya ce amma su tashi shiga sun ka shiga gidan nata ba su ga komai ba sun ka bude daki sun ka iskota watan tara su shine nan sai suka iskuta nan gefen daki haka sai da na Umar ya ce Allahu akbar sadaqa Allahu wa rasuluhu ya ce manzo Allah ya gaskiya ya ce dama manzo Allah ko ce ya ga ba mu labarin za ta yi shahada din sai ya zo ya hawo minbari ya bada labarin cewa ai kunji abin da yake faruwa ya ce maza duk inda waɗannan yaran suka ce a tayi a gano a kira kamo su kuma an ka ce ko an ka samu su aka kamo su din an ka zo su ya sadu an ka tsire su an ka kashe su ma ka ga manzo Allah ya bada labarin za ta yi shahada kuma ta yi shahada din ka gani kuma cikin gidan nata din ko cikin gidan yace za ta yi ko cikin gidan ta yi din sallallahu alaihi wasallama wannan haka Abu Dawud ya ruwaita a cikin sunan din shi sannan da Abu Na'im da Ibn Huzaima shi ma a cikin sahihu din shi da ibn al-asir a cikin usudul gaba da ibn sa'ad a cikin at-tabaqatul kubra da ibn abdul barri a cikin al-isti abu sun kawo wannan magana din to sannan bayan wannan sai kusan muna iya mu kudin ta kashi kashi ko tunda dai karatun yayawa da yawa gaskiya kai subhanallahi kuma akwai abubuwa da dama da kamata muke to saboda haka dai kuma manzo Allah ya bada labari ya bada labari an roto daga sanabu sai idul khudri ya bada labari wato wata rana ne yake cewa yake cewa ba'asa aliyun radiyallahu anhu bi zuhaybatin manzo Allah ya taba aikowa da wani irin zinari ya aikowa da manzo Allah shi ya sallallahu alaihi wasallam duk qur'an ka fa qasaba ha bainal arba'ati sai manzo Allah ya raba wadannan zinari din tsakanin mutane guda hudu akalwa bin habisin al-hanzali da mujashi'un da uayna bin badrin al-fazari da kuma zaidun ad-da'i sannan sai ba sun ma ahadi bani na bahana sannan sai daga wasu daga cikin bani na bahana da alqamata bin qulasa ta suma al-amiri sannan daga wasu daga cikin yabba wasu kuma daga cikin bani kilabi to lokacin da manzo Allah ya yi wannan rabon na zinari din saboda duke tana da yafa amma sai manzo Allah ya raba da ita to shi ne ce faqad ma qulashi sai sauran qulashi su kuma sun kai hushi sun ka damu wal ansar da sauran mutanen majalisa suka ga cewa manzo Allah ya raba da duke ga sai suka ci wadi sanadi da ahli najdin waye da ranan manzo Allah duk zai ba duk mutanen najdin su kadai amma kuma yaban mu kadai mu bai ba mu ba sai a ba mutanen najdu ko inda tsohon najdin hito din go to sai manzo Allah ya ce inna ma ata'allafu abinda ya sa lallashin su ce su kai ai imanin su sai a hankali ne ina lallashin su ne yace fa aqbala rajulun ga'irul aynaini kawai sai ga wani mutum da ya fito mai kurmin idanu mai zurfin ido mushriful wajhataini sannan mai tudun goshi mushriful wajhataini yace ga'irul aynaini mai kurmin idanu mushriful wajhataini mai mayyayen kumatu na tubul jabini yace kuma sannan mai tudun goshi yana goshi yace kasul lahiyati kuma gage mai da yawa da sasa da shi yana kauyar rige mai kabri yace mahluqur rasi sannan kuma ya aski kai ne sannan wata ruwa ta Imam Bukhari ce mushammarul izari ya dage wando ne kuma gane ko saboda haka yace sai wannan mutum ya taso ga da wani sifofin kuma rake ko ga tudun goshi ga kurmin idanu ga kuma watan mayan kumatu sannan ga gemi kuma ya dage wando shi sai yazo sai yake cewa ittaqillaha ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai kaga shi ji wannan magana banza da yi wai manzo Allah ji tsoron Allah wala yazu billahi wai shi da gora manzo Allah tsoron Allah wai kaji tsoron Allah ya muhammadu subhanallahi na manzo Allah ce a man yudi illahi za a saitu yanzu ni inna so amma Allah wazabi Allah kina duk duniya wazabi Allah ni inna so amma Allah kina
Allahu akbar
subhanallahi nan take ba sa sai wani mutum daga ciki yace manzo Allah ka bani in kashi shi mana so ka kansa bai ba ku bani tada zai tunda hayyawan gashin ko ya ce manzo Allah wai kashi tsoron Allah subhanallahi to shi kin sai ce to yace ina saran Khalid bin Walid shi yace haka ne sai manzo Allah ce a kyale shi sai ce falan ma wallahi lokacin da mutum ya juya ba da baya sai manzo Allah ce ba komai inna min dhi hadha yace kaga wannan mutumin cikin zuri'a tayi wannan mutumin ko kuma yace fi a kibi hadha a cikin karshen watan zuri'a wannan mutumin kauman yace akwai waɗansu mutane za su bayyana waɗanda su waɗannan mutanen ya karɓo ne Qur'ana zaka ji su raɗan su iya karatun Qur'ani amma la yujazu hanajiru yace ko makoshin su bai ƙetare ba yamruquna min ad-din suna fita daga cikin addini na musulunci din muruqas sahabi min rabbi wa rakasan ahlaba kibiya ta hita haka ne suke tare ba su cikin musulunci kwata kwata amma kuma su iya karatun Qur'ani yace yaqtuluna ahlal islami wa yadquna ahlal awsani suna yaqin musulmi amma ba ruwan su ma da yake wanda ba musulmi ba ai ya kamata karatu ne ko kila an san karatu ne ko saboda haka suna yaqan musulmi da dadin musulmi ne yan bid'a ko shirke duk kowa akai shi wuta gaba ɗaya ma inda ana dama a samu mabbe duk a san yansu ko to amma ga kafirai can ba ai musu ba to sai ya ce bayan wannan manzo Allah ce la in ana adrakatuhum la aqatulannahum qatl adam manzo Allah ce kaga wadannan mutane inda zan yi zamani da su wa kaga ba wancan ba sanan za a yi su ba nan gaba za a yi su gaiba kenan ko ashe annabi ya bada labarin su ko manzo Allah ya bada labarin su kenan ko saboda haka sai ce nan gaba za a yi su ya ce inda zan yi zamani da su ya ce wallahi da nayi musu kisa idan kashin nan da Allah ya wa adawa dinnan da idin zai musu wa ma'adun fa uhliku bi rihin sarsana ata ko wannan kisa Allah manzo Allah ce inda zan yi zamani da su kaga ashe karshen zamani kenan kila karshen zamani ya zo kila ko subhanallahi to kaga manzo Allah ya ishara ashe gaibu dai shi yasa dole mutum ya ce bai da san arabiya san gaibu ko saboda annabi ya riga ya bada labarin gaibu din wannan hadisi Imam al-Bukhari shi ruto shi hadisi na 3344 ya zo kuma a cikin hadisi na 4351 shi ma Imam Muslim kai duk kusan kowa ya roto wannan hadisi ga shi Imam Ahmad wa ne dole ta bana mafi yawanci duk kowa ya roto wannan hadisi gashi ga geme ga dage wando da sauransu subhanallahi to sannan sai manzo Allah sallallahu wanda aka rubuta shi kuma da sayyidina wanda aka rubuta shi kuma ta wajen sayyidina Abdullahi dan Umar shi kuma yace wata rana manzo Allah sallama ya zo yana addu'a yana cewa Allahumma barik lana fi shamina Allah ka wa sham din mu albarka kasan mu ta sham Allahumma barik lana fi yamanina Allah ka wa kasan mu ta yaman albarka sai sahabbai sun kace ya rasulullahi wa fi najdina manzo Allah hadda najd din mu ishama najd ita ma Allah ya mata albarka manzo Allah bai ce koyi ba ya kara cewa dai Allahumma barik lana fi shamina Allah ka wa sham din mu albarka wa ya sake cewa Allahumma barik lana fi yamanina Allah ka wa yaman din mu albarka sun kace ya rasulullahi wa fi najdina manzo Allah hadda najd din mu manzo Allah bai ce koyi ba to sai ga na uku sai manzo Allah ya ce abin da ya sa mata addu'a ita najd hunaka zalazilu wal fitan yace duk wata shegantaka wata darjewa ta cikin addinin za a yi da fitin tunu gaba daya ce duk da can za su hituwa yace kuma wabiha ya dalo karnu shedani yace daga can kahon shedan zai hituwa kuma wannan kaga hunaka zalazilu go hunaka zalazilu sai daga daga can ne ta can ne zalazilu za su hito eh daga can asulin zalazilu zai hituwa kuma in zaka bi akwai waɗansu da zaka samu cewa shugaban su a can najd din a can yake eh zaka ji sunan shi gashi shine wani kuma annajidi su kowa haka yake rubuci din kasan najd amma wani bi an ka da sai ka zo ana sojan gonar shi ya ana cewa ai mu shugaban makka yake ba makka yake ba najd yake saboda haka najd kuma ba makka bace najd tana nan ta game cikin riyal babban birnin Saudiya zo najd din tana nan ciki makka kuma daban riyal daban kuma saboda haka ba makka yake ba najd yake manzo Allah ya ce can za a yi zalazilu duk shegantaka can za ta samu asuli kuma ta samu asulin can din yace kuma can kahon shi din zai hituwa kuma can din haka subhanallahi wannan hadisi Imam al-Bukhari kaga kenan manzo Allah ya sani ko ya ba da labarin gaiba shi ya san gaiba kenan kaga ko a dole a kiyada ko a to ya hato nasiri da yawa sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadisi na 794 a cikin sahih al-Bukhari a cikin kitabul fitan haka manzo Allah ya ba da shi kai da ba da karatu yawa gani shi ina ganin sai mu hakuri da ba shakar da kuro kuma ba sai mun saki dawar shi ne mun kace za mu ba ta duk karatu za mu duk lokacin gaba ɗaya saboda haka dai mutun na so ya bi su wadan gana kun ji da mafi yawanci hadisi duk ga cikin sahih bukhari da sauransu muslim da sauransu da kai mutun na so ya ƙara tabbatarwa din duka ka je ka samu su irin sahih bukhari sahih muslim sunan tirmizi sunan nasa'i sunan abi dauda sunan ibn majah da irin su da dalilun nubuwa na imam al-baihaqi da irin su da dalilun nubuwa na abu na'im da yana al-mustadraku ala sahihayn imam al-hakim da kuma irin sun mu'jizatu nabi na ibnu kasirin shi ma duk ya ta bada labarin gaiba din ciki da sauran littafan dai wanda zaka iskuwa musamman zaka ga sun ambato su a cikin kitabu alamatun nubuwa ko kuma kitabul fitan duk ciki irin daga babu wadin dun zaka samu sun taka wadin ga hadisan ga sunan birjit wanda manzo Allah ya ta bada labarin gaiba din kala kala ga sunan manzo Allah ya bai kuma za a yi kuma ga sunan duk an yi wasu kuma sai nan gaba ne za a yi da su saboda haka manzo Allah ya san gaibu Allah ya sanar shi gaibu sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu mun sani Allah madaukin sarki dai gaibon da yake bance kai ne da shi kadai to naka manzo Allah bai sani ba amma dai sabai sun fada bana mun yarda sun ce tun farkon halitta har karshen duniya har a shiga aljanna duk ya fada musu dukkan su mana gaibu dan duk abin da za a yi ko gobe za a yi naka baka ai zama gaibu to saboda haka dai manzo Allah san gaibu ba mu da lokaci amma sai dai mu hankuri shikenan sai mu hakura haka nan gobe mun da mu dora ga karatu mu kullu insha Allah amma inda ba da haka nan ba da sai mu kala kawo misallan sauran gaibu wasu annabawa su ba wanda annabi da kanshi ai akwai wannan bukatu gugu da mun kala kawo misallan gaibu na wadanda ba annabawa ba su ma alqur'ani su ma da hadisi din kalala duk sun zo da wasu ma wadanda ba annabawa bane karshe ma da hasanan gaibu na ibnu taymiya duk da mun gaya muku amma da ce dai ba hakuri da ku insha Allah da haka za mu fada insha Allah wannan fata Allah ya karba muna Allah kuma ya kala mana imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kala mana sanin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kala mana ganin girman shi din sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya kala mana cikakken soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya sa mu mutu muna da cikakken soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya tayar da mu a lahira cikin masoya manzo Allah muna roƙon Allah duk inda yake sa masoya manzo Allah Allah sai ya mutum wurin saboda haka za mu kwana ne insha Allah muna fatan dukkan jama'a su kutaro a wannan guri duka Allah san bukatun kowa Allah biya barkuwa ba shin khairi da sauran dukkanin jama'a da suka kawo sadaqoki suna neman addu'a kan bukatun su daban-daban duka Allah san bukatun kowa Allah biya mashi da dukkan bukatun manzo khairi baki da Allah biya muna masu marasa lafiya na gida da su muna musu addu'a Allah ba su lafiya mu ma Allah ƙara mana lafiya da kuma irin masu neman addu'a kan kasuwancin su da kuma manoman mu da masu ina hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da kuma masu zuwa anguwa mu dukkan su gaba ɗaya muna addu'a Allah ma kowa jagora cikin lamarin su baki daya Allah san ya ba kowa albarka cikin abin da ya mallaka mata masu cikin nasu suna muna masa addu'a Allah ya sauke su lafiya cikin sauki dukkan ibadun da muke gabatarwa cikin wannan wata Allah ya karba muna Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata cikin wannan wata din sannan muna roƙon Allah ya karbi dukkan ibadun mu gaba daya Allah ya ba mu duk alkhairin da cikin wannan wata alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aqul wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi ya qadarihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.